Masa shirin kullu sharrakan su ba yalla ne ba a ja a bakin mu ba
Allah ga abanan gwamna muke soyayye masu sharrin kullu sharrin kansu ba ka bar su ba Kano ba wani wanda zai yi gwamna ba abba ba
abba kabir shi jinin sarauta ne na fada
Allah ga abanan
shi kuma dan bangaren su karta gudai fadada Kano ba wani wanda zai yi gwamna ba